أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar Lahadi 28 ga watan Zulhijja, hijiran Maliki sallallahu alaihi wasallam, shekara ta 1447, wanda ya daidai ga 14 ga watan Shidda, shekara ta 2026. A daidai wannan lokaci, a masallaci na Masjidu Albani, unguwa ta Shakshirat, domin ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka Al-Usul Salasa na babban malami Muhammad bin Abdul Wahhab, Allah ya mishi rahama. Yau za mu yi darasi na 9 a cikin wannan littafi. Idan ban manta ba, sati da ya gabata mun fara karatu a cikin Al-Asr Tsani, shine asali na biyu, kamar yadda malam ya bayani cewa shine ma'rifatu din al-islami bil adilla. Bayan haka, a cikin shi wannan asalin na biyu, malam ya gaya mana cewa akwai wayansu maratib, wayansu matakai guda uku. Na farko akwai al-islam, al-imanu, al-ihsan. Akwai musulunci da kuma imani da kyautatawa. Kuma malam yake cewa wa kullu martabatin laha arkan, ko wata martaba daga cikin wayannan maratibin guda uku tana da martaba ko kuma tana da rukunai nata na musamman. Sai muka dauki al-martabatul ula wa hiya al-islam, muka dauki gaba ta farko ita ce al-islam. Muka bayani cewa musulunci yana da rukunai kamar haka guda biyar. Na farko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa hajji baitillahi man istata ilayhi sabila. Wannan sune rukunan musulunci guda biyar, wanda musuluncin mutum baya inganta sai mutum ya cika wayannan abubuwan guda biyar ga baki ɗayan su. Mun yi bayanin guda biyu daga cikin su, shine shahadatain, shahada guda biyu, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Idan muka tsaya daidai inda malam yake bayani cewa ma'ana shahadatu anna muhammadan rasulullah ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yuqbala Allahu illa bima shara'a. Daidai wannan gaban muka tsaya. Kenan yau zamu tashi inda malam yake cewa wa dalilu salati wa zakati wa tafsiru tauhid qawluhu subhanahu wa ta'ala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. وَدَلِيلُ الصِّيَامِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَدَلِيلُ الْحَجِّ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Mala ya ce gaba ta gaba a cikin rukunan musulunci wahiya as-sala, shine sallah. Abinda ake ce ma sallah, kamar yadda muka sani cewa wayannan salloli guda biyar wanda muke yi a kowace rana, ayi sallah asuba, ayi sallar azhar, ayi la'asar, ayi magarba, ayi isha, wannan su ake ce ma as-sala. Sai mala yake cewa wa dalilu as-salah wa zakah tafsiru tauhid kaulu ta'ala, inda Allah yake cewa cikin suratul bayyina wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dinan hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tus zakata wa zalika dinul qayyima. Allah yake cewa wa ma umiru illa liya'budullaha, Allah yake cewa ba mu umarce su ba da wani abu sai dan su bautata ma Allah subhanahu wa ta'ala, suna masu kadaita shi da tsantsan tauhid. Wa yuqimus salata, kuma su tsayar da sallah. Wa yu'tus zakata, kuma su bada zakka. Wa zalika dinul qayyima, lalle wannan shine addini wanda yake madaidaici, shine addini wanda yake mustaqim. Idan muka dauka wannan bayanin da malam yake yi anan na cewa ita sallah ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci, wanda baya yiwa wanda ya yarda da Allah subhanahu wataala kuma ya yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamanto yana tozarta sallah. Saboda ita wannan sallah ita ce wanda manzon Allah yake cewa inna awwala ma yuhasibu bihi al-'abdu yawmal qiyama min 'amalihi salatu. Manzon Allah yake cewa ku sani mu cewa abinda za a fara ma mutum hisabi ranar tashin alkiyama kowane bawa ranar tashin alkiyama a cikin ayyukansa. Manzo Allah yake cewa salatu ita ce sallar da ya kasance yanayi. Sai manzo Allah yake cewa fa in saluhat faqad aflaha wa anja, idan sallar shi ta daidaita haqiqa wannan mutumin manzo Allah yace ya rabauta ya tsira. Wa in fasalat faqad khaba wa khasira, amma ho idan aka samu aka san haka ya zama mutum wannan mutumin bayya cika sallah bayya yin sallah yanda ya kamata, to tabbas wannan mutumin manzo Allah yake cewa ya tabi yayi hasara ranar tashin alkiyama. Kuma idan muka dauka ita sallah tana da rukunne ko kuma tana da hukunta hukunta kamar haka, duk lokacin da mutum ya tashi zai yi sallah wajibi ne a gare shi sai yayi tsarki, ya zama to abu na farko iya da tsarkin da zai yi ta wannan sallar. Bayan haka ya zo yayi alwala. Idan muka karanta hadisin Humran maula Usman bin Affan, wani lokaci yake cewa aida Usman bi du'in bi wadu'ina, wani lokaci Usman yarda Allah ya tabbata a gare shi yasa an kawo mishi makali na alwala a cike da ruwa, sai ya kwatanta musu yanda manzo Allah yake alwala. Da farko ya dauko ruwa ya karkata ya wanke hannayensa su uku zuwa tsiyar hannu, bayan haka ya kurkure bakinsa kuma ya shaka ruwa a hancinsa, bayan haka ya wanke fuskarsa su uku, sannan ya wanke hannayensa zuwa gwiwar hannu, bayan haka ya shayi kansa kuma ya gama da kunnuwansa, a ƙarshe sai ya wanke kawahuwansa. Wannan ita ce sifata arwalla ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan ya kare arwallan nan sai yake cewa man tawadda ana hawidu bi haza, sai yake cewa ai wannan arwallan ita ce irin arwallan manzo Allah. Da lokacin da manzo Allah ya kwatanta wannan arwallan manzo Allah sai yake cewa man tawadda ana hawidu bi haza summa salla rak'atayn, duk wanda yayi irin wannan arwallan da nayi ji manzo Allah yazo yayi raka'a guda biyu, yake cewa ba tare da wani abu na duniya ya shagarta shi ba. Manzo Allah yake cewa ghufrallahu lahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ya gafarta mishi kurakuran shi kananan kurakuran shi wanda ya aikata. Kenan idan muka leka lokacin da mutum zai yi sallah wajibi ne a gare ka idan za ka yi sallah sai ka je an karantar da kai ya ake yin tsarki. Bayan ka san wannan tsarkin sannan ka zo a karantar da kai ya ake yin alwala. Ita wannan alwalar ba tuwalar bace irin ta kullum ka wanke yanda kaga dama, a wajibi ne sai ka yi ta. Saboda wani lokaci manzo Allah ya ga wani bawan Allah yana sallah, lokacin da yake sallah bayan yayin sujada manzo Allah sai ya gani a karkashin kawashi akwai wani guri inda ruwa bai taba ba, manzo Allah sai ya ce mushi ya je ya sake arwalla ya zo ya sake sallah. Kenan wannan dalili ne akan cewa idan kai arwalla ya zama to a cikin arwallar da kai akwai wani guri inda ruwa bai taba ba, idan ka zo kai sallah sallah ka ba kai ba, idan ya zama to wannan guraren da kai arwalla iya ɗaya daga cikin farnan arwalla. Kenan wajibi ne a gare ka ka daidaita sallarka yanda manzo Allah ya karantar da mutane. Haka manzo Allah bayan ya karantar da mutane arwalla sabansa ya zo ya zamna ya hau saman munbari, manzo Allah ya yi sallah ya yi kabbara ya fara sallah ya yi karatun Fatiha ya yi karatun da ake yi bayan Fatiha, ya zo ya yi ruku'i ya yi sujada, manzo Allah ya yi tahiyya ya kare, sai da ya sallama manzo Allah sai yake ce wa sahabbansa sallu kama ra'aytumuni usalli, manzo Allah ya ce wa sahabbansa ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina yin sallah. Wannan ita ce sallah yanda manzo Allah ya karantar. Wani lokaci manzo Allah yana cikin masallaci a zamanin wani bawan Allah ya shigo masallaci ya je yayi sallah ya dawo ya ba manzo Allah hannu suka gaisa, manzo Allah ya ce mishi irshi fa salli fa innaka lam tusalli, manzo Allah ya ce mishi koma kai sallah domin ma kai baka yi sallah ba. Wannan mutumin ya koma yayi sallah ya dawo sai da ya sallah so uku, ya dawo sai da ya dawo manzo Allah ya ce ka sake sallah wannan sallar taka ba kai ba, sai ya ce ma manzo Allah wallazi ba saka bil haqq, ya ce ma manzo Allah na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya da addinin musulunci, yace bai iya wata sallah ba kuma bayan wannan. A lokacin nan sai manzon Allah ya karantar da shi yanda ake yin sallah. Nan idan muka dauka wannan bawan Allah yayi sallah ko bai yayi sallah, amma dai wata irin sallah yayi, ya zo yayi sallah wanda take ya bubbuga ta kai tsaye yayi sallah a cikin ƴan mintuna kadan yayi ya kare, manzon Allah ya ce sallah ba tayi ba. Kenan idan muka dauka duk lokacin da ka zo kai sallah matuka sallah ka zo ka yi ta ka bubbuga ta cikin minti ɗaya minti biyu minti uku kai sallah, to ka sani cewa Allah bai ya karba sallarka. Sallar da Allah yake karba ita ce sallar da za ka yi ta da khushu'i, ka yi sallah kana mai sallah wadda irin yadda manzon Allah ya karantar. Manzon Allah yake cewa lokacin da ka fara sallah ya zamanto ka hararo duk abin da yake da alaka da duniya ka bar shi, abin da yake da alaka da wannan sallah shi kadai ake so, saboda ka sani cewa kana ganawa ne da Allah subhanahu wataala. A lokacin da kake ganawa da Allah ana so ka tsaya ka yi yanda kamar yanda Allah yana ganin ka, fa in lam takun tarab fa innahu yaraka idan kai ba ka ganin shi Allah subhanahu wataala to ka sani cewa Allah yana kallon ka kenan sallah wajibi ne mutum ya tsaya yayin ta wanzu Allah ya ce duk wanda sallar shi bata yi ba ta tashin alkiyama wanzu Allah ya ce wannan mutumin kad khaba wa khasira wannan mutumin ya tafi yayi asara ranar tashin alkiyama idan mutum ya kasance yana yin sallah yanda ya ga dama ranar tashin alkiyama Allah zai ce mushi alayka sallar shi za ce ma malaiku idan aka laika sallar tayi a lokacin nan ba alayka sauran ayyukansa idan sallah tayi sai a ce a bar shi ya huce gidan aljanna amma idan aka leka aka gani sallarka ba ta yi ba a cikin sallarka akwai nakasu a ciki kai sallah ba daidai ba ka zo ka bubbuga kai sallah yanda kake so a lokacin nan sai Allah ya ce alayka ayyukansa gabaki daya idan sallah ba ta yi ba idan sallah ba ta yi ba aka leka ayyukanka gabaki daya babu inda zaka yi kai zakka kai azumi kai sadaka kai ayyuka masu kyau wayannan gabaki dayansu Allah subhanahu wataala bai ya kallon su ne yake kallo wannan sallar taka idan ta daidaita ita ce idan ta daidaita manzon Allah yake cewa faqad aflaha wa ansha hakika wannan mutumin manzon Allah yace ya tsira ya rabauta ya samu tsira ranar tashi alkiyama amma ko idan ya zamanto aka samu aka san haka manzon Allah yace faqad khaba wa khasira wannan mutumin ya tabe ya tozarta yayi asara ranar tashi alkiyama dukkan ayyukan ne kenan wajibi ne a gare ka ka tsaya ka kula da sallarka haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa amur ahraka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuq haka Allah subhanahu wataala yake cewa ɗaya daga cikin annabawansa wa amur ahraka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyallanka da mutanen gidanka da su yi sallah wastabir alaiha kuma su dawwama su yi hakuri akan wannan sallar Allah yace la nas'aluka rizqa ba mu tambaye ka ba arzikin su wa'annan iyallan naka da kai da su a na hannu narzuka Allah shine yake arzuta kowa da kowa kenan sallah ba wai ka zo kai sallah ba kai karan kanka kace ka kare a Allah sai ya tambaye ka akan sallah da baka umarci iyallanka ba wajibi ne ga iyaye maza da mata su kula da sallar iyallan su gabaki daya duk lokacin da lokacin sallah yayi wajibi ne a gare ka kai mahaifi ko kuma mahaifiya ki tambaya cewa yaro yayi sallah ko bai yi sallah ba saboda idan bai yi ba wannan haƙƙi ne a gare ki sai Allah subhanahu wataala ya tambaye ka ko kuma ya tambaye ki akan cewa dan me yasa yara ba su sallah ba dan me yasa ba karantar da su ba kenan wajibi ne a kula da sallah abu na gaba malai yake cewa azzaka shine zakka abin da yake cewa zakka kamar yanda muka yi bayani sati da ya gabata akan cewa shine hudda zakka wani haƙƙi ne wanda Allah subhanahu wataala yake cewa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allaf har zuwa ƙarshen ayat wayin su asnaf ne guda takwas wanda Allah subhanahu wataala yace a basu zakka su ne daga cikin su akwai miskinai akwai fakirai akwai mara akwai waɗanda suke ɗan bulaguro akwai waɗanda suke ɗaukaka kalmar la ilaha illallah wanda suke ɗaukaka kalmar tauhidi kamar masu da'awa kenan idan muka ɗauka ita hutar da zakka wajibi ne ga duk wanda Allah ya bashi dukiya idan wannan dukiyar tashi ta kai hisabi wannan wajibi ne a gare shi yautar da zakka idan muka dauka lokacin da Allah ya ma manzon Allah cikawa lokacin da manzon Allah ya koma zuwa ga Allah ya rasu a lokacin da Abubakar Siddiq ya fara khalifanci wayansu daga cikin sahabban manzon Allah suka ce ba su ba da zakka a lokacin da Abubakar Siddiq ya ce wallahi banna taba bari ko kuma sai na yaki duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka duk wanda yace bayya ba da zakka a lokacin na Abubakar Siddiq ya ringa ya kasu har sai da suka dawo suke ba da zakka ita wannan zakkar ta yaya ake ba da ta ana ba da zakka da kuɗi ana ba da zakka ta amfanin gona ana ba da zakka ta ƙananan dabbobi ana ba da zakka ta manyan dabbobi awaki ne raƙumma ne shanu ne duka wayannan ana ba da zakka amma duka wannan iza balagan misabu idan lokacin misabin su ya kai idan adadin su ya kai akwai wani adadi na musamman wanda manzon Allah ya kebance ko kuma ya haddace cewa idan dabbobin ka suka kai ya adadi kaza zaka huta dabba kaza ka bada idan shanun ka sun kai adadi kaza zaka huta dabba kaza ka bada kamar yadda muka hudira wancan satin ita zakka ta kuɗi dukiyar ka idan ta kai misali ta kai zaka bada 1 ne cikin 40 za a raba dukiyar ka ne cikin za a raba ta gida 40 ya dauki kashi daya a bada wannan zakka wannan ita ce ake ce ma zakka sai gaba ta gaba malai yace wa dalilin siyani sai azumi Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Allah yake cewa ya ku wayanda suka yi imani kutiba alaykumus siyam dalle Allah subhanahu wataala ya farlanta muku azumin watan ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kamar yadda aka rubuta ko kuma kamar yadda aka farlanta ma wayansu mutane ko ma bayan kakin zuwanku la'allakum tattaqun, Allah yake cewa wa la'alla ku zamanto masu takawa. Kenan idan muka dauka azumi wanda yake wajibi akan bayi shine azumin watan Ramadan, bayan haka akwai azumi wa'inda ake yi, idan muka dauka akwai azumin Arfa, akwai azumin Tasu'a da Ashura da ake yi, akwai azumi wanda ake yi Tis'u Shawwal wanda ake yi bayan azumi, wayannan duka azumuka ne, da kuma azumi wanda ake yi Litinin da Alhamisi, wayannan duka gabaki ɗayan su basu wajaba ba akan mutum. Idan mutum yayi ya raya sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai samu daren sunna. Idan mutum bai yi ba, Allah bai ya kama shi akan laihin cewa me yasa ba kai ba Sittu Shawwal, me yasa ba kai ba azumin Arfa, me yasa ba kai ba Tasu'a da Ashura, me yasa ba kai ba azumin Litin da Alhamisi. A'a, azumin da Allah zai tambaye ka shine azumin watan Ramadan wanda ake yi ko 29 ko kuma 30. Wannan shine wanda yake wajibi akan duk wani musulmi wanda ya zamanto ya kai ya balaga ya kai inda za a fara rubuta mishi lada da zunubi, to wannan wajibi ne a gare ka kai wannan azumin. Idan ba kai ba, Allah subhanahu wataala zai tambaye ka. Gaba ta gaba malai yace alhajji, aikin hajji kamar yadda muka sani cewa aikin hajji ana yin shi ne duk shekara a cikin watan Zulhijja, kwanuka guda 10 wanda ake tun daga fari har zuwa lokacin da za a zo ayi tsayuwa ta Arfa. Wannan shine aikin hajji. Allah yake cewa walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila. Allah subhanahu wataala ya farlanta mu mutane zuwa aikin hajji ga wanda Allah ya bashi dama a shekara su daya ko kuma a shekarun ka na duniya a rayuwarka su daya ake so kai. Allah yake cewa wa man kafara, duk wanda ya kafirce yake yin aikin hajji kuma Allah ya bashi ikon yi, ya bashi damar yi, fa innallaha ganiyyun 'anil 'alamin, ya sani cewa Allah ya wadata akan abin da ya farlanta ma bayinsa. Idan ba kai ba, kar ka ce ba kai aikin hajji ba ka rage ma Allah wani abu, a'a, kama kanka. Idan kai aikin hajji kar ka ce na kara Allah da wani, a'a, kanka kama. Idan ba kai ba, Allah ya wadata, Allah ya wadata. Idan ba kai ba, wasu za kai. Idan sun yi, idan kai hallo ma kama kanka ne, zaka samu ladan abin da kai. Idan muka dauka shi aikin hajji kamar yadda manzon Allah ya karantar da sahabbansa, so dai ake yin shi a shekara, a shekara so dai ake yin shi. Kuma wannan idan mutum Allah ya bashi dama yayin shi a lokacin da ya samu dama yayin shi so daya ko bai kara bai, wannan Allah bai ya tambaye shi. Wannan so dayan da ake yin shine wanda yake wajibi akan mutum wanda Allah ya bashi ikon yi. Kenan, wannan sune karshen arkanul Islam kamar yadda malam ya bayyana cewa hadisin manzo Allah cewa rukunnan musulunci sune guda biyar. Kenan, wayannan sune karshen rukunnan wannan na musulunci guda biyar. Sai malai yace al-martabatu thaniya, martaba ta uku a cikin wayannan ma'rifatu dinil Islam bil adilla, malai yace al-imanu, shine al-imanu, wa huwa bil'un wa 70 shukbatu, fa alaha qawlu la ilaha illa Allah wa annaha imatatul adha anit tariq, wal haya'u shukbatun min al-iman, wa arkanuhu sittatun kama jaa fil hadis, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. Wa dalilu hadhihi al arkanu sita qawluhu ta'ala laysa al birra man amana billahi, laysa Allah yake cewa laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibla al mashriqi wal maghrib, walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wa dalilu qadri qawluhu ta'ala inna kull shay'in khalaqnahu biqadar, malaka cewa al martabatu thaniya, martaba ta biyu daga cikin wayannan maratib inda muka zano, malai yace al imanu, daga ba shine al imanu, shine yin imani. Malai yace abin da ake ce ma imani shine wa huwa dirhun wa 70 shubatan, ka sani cewa imani yana da gabbai ko kuma yana da shubba guda 70 da yan kai. Idan aka ce al bini yana fara daga 3 zuwa 9, yana fara daga 3 zuwa 9, wannan shine ake ce ma bid'un. Sai malai yace wa 70 da kuma 70, yace fa alaha qawlu la ilaha illallah, ka sani cewa mafi kololuwan imani shine la ilaha illallah, shaidawa babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah subhanahu wataala. Sai malai yake cewa wa adnaha imatatul adha anit tariq, sai kuma gusar da abinda zai cutar da mutane akan hanya, wal haya'u shubatun min al iman, ka sani cewa kunya, wannan kunya da muka sani ita ma tana ɗaya daga cikin yanki na imani. Wa arkanuhu sita, rukunnan imani wannan sune guda 6. Na farko an tu'mina billahi, kai imani da Allah subhanahu wataala, wa malaikati, kai imani da mala'ikun Allah subhanahu wataala, wa kutubi, kai imani da littattafan Allah, wa rusulihi, kai imani da manzannin Allah, wal yawmil akhir, wa bil qadri khairihi wa sharrihi,
kai imani da ranar tashin alkiyama kuma kai imani da kaddarawar take ta alkhairi da kuma sharri sai malaike cewa wad dalil qawluhu ta'ala dalili akan wa'annan rukunnan guda shida Allah yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghrib ka sani cewa ba biyayya bace ko kuma imani ka kujuyar da kawunan ku kibalar mashriqi wal maghrib ku kalli gabas ko kuma ku kalli mahudar rana da kuma muhadar rana walakinnal birra lalle ku sani cewa kyautatawa da imani da kuma iman Allah subhanahu wataala shi da'a shine man amana billahi wal yawmil akhir wanda yayi imani da Allah subhanahu wataala yayi imani da ranar tashin alkiyama wal malaikati yayi imani da malaikun Allah wal kitabi wan nabiyyi kuma yayi imani da littattafan Allah subhanahu wataala wan nabiyyi kuma yayi imani da manzannin Allah subhanahu wataala idan muka dauka imani shine Allah yake cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amru wa hum muhtadun musani cewa allazina amanu wanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala wa lam yalbisu imanahum bas cuda imanin su ba bi zulmin da zalunci ulaika lahumul amru wa hum muhtadun wayannan sune Allah yake cewa suna cikin aminci kuma suna cikin shiryayyu idan muka dauka imani shine qaulun bil lisani shine hoda da imani ko atiqadun da kuma kudura a cikin zuciya saboda shi imani ba a hili yake ba idan muka dauka rukunnan musulunci wayanda muka zana abubuwa ne wayanda mutum idan zai aikata su ne a hili ana gani idan mutum yana sallah za a ce musulmi ne idan mutum yana azumi za a ce musulmi ne idan mutum ya bada zakka za a ce musulmi ne idan mutum ya tayi aikin hajji za a ce musulmi ne amma imani taya za a gane mutum yana da imani sai dai ka ce wane yana da siffa ta mu'mini yana aikata ayyuka irin na mu'mini kenan imani shi ba a hili yake ba ayyuka ne waɗanda suke a boye suke a zuciya kamar yadda manzo Allah yake cewa ka sani cewa shi imani ba abude wanda yake a hili ake ganin shi a al-iman yana cikin zuciya ne a zuciya ne za a kudunta shi ba a goshi ake ganin shi ba kenan wannan shine imani kuma idan muka dauka imani yana karuwa kuma yana ragewa dan al-iman yazidu wa yanqus saboda imani yana karuwa kuma yana ragewa yake cewa yazidu bita'a imani yana karuwa ne a lokacin da mutum ya kasance yana ta'a ga Allah subhanahu wataala Allah yana cewa wa yazidullahu allazina ihtadaw huda usani cewa lalle fa Allah yana ƙara ma masu imani ko kuma masu ma Allah ta'a yana ƙara musu masu hanya wanda suka bi hanya ta shari'a Allah yana ƙara musu imani shine Umayr bin Habib radiyallahu anhu yake cewa al-imani yazidu wa yanqus yace imani yana karuwa yana ragewa sai suka ce mishi taya yake karuwa taya yake ragewa sai yake cewa idan muka gode ma Allah subhanahu wataala kuma muka yi zikiri ga Allah subhanahu wataala fa zalika ziyada wannan ita ce ziyada imani ya kawo amma kuma yake cewa idza aghfalna wa nasina idan muka rafkana muka manta zikirin Allah subhanahu wataala to wannan shine ragewar imani sai yake cewa wayan qusu bil ma'siya ka sani cewa imani yana raguwa a lokacin da kake aikata ayyuka na zunubi manzo Allah yake cewa wala yasriqu sariqu hina yasriqu huwa mu'min manzo Allah yace ka sani cewa wanda yake sata barawo ba zai yi sata ba a lokacin da yake da imani a lokacin da zai yi sata kai imanin shi ya gushe manzo Allah yake cewa wala yazni zani hina yazni huwa mu'min haka wanda yake yin zina ba zai yi zina ba a lokacin da yake da imani kenan duk lokacin da mutum zai yi sata a lokacin da imanin shi ya gushe bai da imani a lokacin da mutum zai yi zina a lokacin nan bai da imani imanin shi ya gushe shine manzo Allah yake cewa yazidu bil ta'a wa yanqusu bil ma'siya kenan imani kamar yadda malamai suka ce yana karuwa da ta'a kuma yana raguwa ne da ayyuka wanda suke na alfasha malai yake cewa walakinallahu habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum kenan duka wayannan malai yana bayani akan cewa al-iman yazidu bil ta'a wa yanqusu bil ma'siya kasani cewa imani yana karuwa da iman Allah subhanahu wataala da aikata ayyuka wanda suke nagari ayyuka nagartattu wayan qusu bil ma'siya kuma imani yana raguwa ta hanyar da mutun yake aikata ayyuka na zunubi kenan wannan shine al-iman kuma idan muka dauka wayannan rukunan na imani kamar yadda malai ya kawo su arkanul iman sita sune guda shida na farko al-iman billah al-iman bi rububiyyatihi subhanahu wataala wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi allati hiya aqsamut tauhid salasa imani da Allah shine kai imani da bautar Allah kadai ta Allah shi kadai wajen yi mishi bauta da wajen yi mishi ni da wajen roƙar yi mishi ibada da wajen roƙan Allah subhanahu wataala wa asma'ihi da kuma sunayen Allah wa sifatihi da kuma sifofin Allah subhanahu wataala wanda Allah ya bayani da kuma wanda manzo Allah ya bayani allati hiya aqsamut tauhid salasa wannan imanin da Allah shine kashi kashi ne tauhidi guda uku tauhidul uluhiyya tauhidur rububiyya
tauhid asma'ullah wa sifati wayna sunne imani sai yace al imanu bil malaika sai na gaba al imanu bil malaika imani da malaikun Allah kai imani bi anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqahum min nuri kai imani da cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halicci malaiku daga haske da ya halicce su wa annahum la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kuma ka sani cewa wayannan malaikun sune wayanda suke aikata abinda Allah ya umarce su kuma basmi ba su saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ai wa afdaluhum mafi fifiko mafi falala a cikin malaikun Allah shine malaika Jibril wanda yake shine yake kawo wahayi zuwa ga annabawa Allah subhanahu wataala ka sani cewa daga cikin sa akwai Mika'il wanda shine yake rike da ni da kaho wanda za a busa lokacin da ranar tashin alkiyama ta zo ta akwai kuma malaiku wanda Allah ya wakilta su ne da kula da sama akwai malaiku wanda Allah ya wakilta su ne akan rubuta ayyukan bayi akwai malaiku wanda Allah ya wakilta su ne akan kula da abin da za a shimka da abin da zai fito kenan wayannan duka ayyuka ne na ni na malaiku kuma wannan dole zaka yi imani da wayannan malaikun gabaki daya na gaba malaika cewa al imanu bil kutub sai kai imani da tattawai wayansu tattawai da tattawai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sako az-zabura at-taura injila da alquran wayannan sune tattawai wanda Allah ya sabkar ma da manzanninsa ya kasabkar ma da annabi Dawud da annabi Isa da annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai at-taura akwai injila akwai zabura akwai alquranul karim wayannan sune da tattawai guda hudu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar a wannan duniya kenan wajibi ne kai imani da su amma daga zagon manzo Allah wayannan da tattawan gabaki daya da at-taura da az-zabura da injila gabaki daya sun kare aiki sai ni sai alquranul karim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai malaike cewa al-imanu bi rusul sai kuma imani da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala gabaki dayan su dole zakai imani da annabi Nuh tun daga annabi Nuh zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai imani da annabi Nuh annabi Idris annabi Ishaq annabi Isma'il annabi Musa annabi Isa annabi Yaqub annabi Sulaiman annabi Dawud duka wayannan dole zakai imani idan ka karyata daya daga cikin su Allah yake cewa kazzabat qaumu Nuh lil mursalin mutanen annabi Nuh Allah yake cewa sun karyata manzannin Allah gabaki daya amma dai me suka karyata sun karyata annabin su annabi Nuh shi kadai saboda me Allah yace kazzabat qaumu Nuh lil mursalin saboda me Allah yace sun karyata annabawa gabaki daya saboda karyata annabi daya yana daidai da ka karyata annabawan Allah gabaki daya su sai na gaba malaika cewa al-imanu bil yawmil akhir shine kai imani da ranar tashin alkiyama ka sani cewa akwai ranar tashin alkiyama tana zabuwa duk lokacin da mutun ya mutu yau kamar yadda Ali bin Abi Talib yake cewa duk wanda ya mutu kamar kiyama duk wanda ya mutu kiyama shi ta tashi to kai yarda cewa akwai al-yawmil akhir kai yarda cewa kai imani bil yawmil akhir kai imani da ranar tashin alkiyama akwai wata rana wanda za ta zo ta bayan kowa ya mutu akwai wata rana guda daya wanda Allah subhanahu wataala zai ta da kowa ya fitar da kowa daga cikin kabarinsa ranar da kowa zai fito ya tahi ardul mahshar daidai lokacin da za a ma kowa hisabi wanda ya aiki managarci ya shiga gidan aljanna wanda ya aiki wanda yake aiki ne wanda sabo ne da Allah subhanahu wataala sai ya shiga gidan wuta wannan ita ce ranar tashin alkiyama to haka ake so kai yarda da cewa akwai wannan ranar tashin alkiyama sai malaika cewa gaba ta gaba ta karshe al-imanu bil qadri khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara wata irin kaddara kaddara wadda take ta alkhairi da kuma sharri abinda Allah ya baka kai yarda cewa Allah ne ya baka abinda ka rasa kai yarda cewa Allah ne bai baka ba duk abinda ka samu a wannan duniyar ka sani cewa maqdurun Allah ya riga ya kaddara shi cewa zaka same shi abinda baka samu ba Allah ya riga da ya kaddara cewa wannan abun ba zaka same shi ba wannan shine imani da kaddara da kuma imani da kaddara ta alkhairi da kuma kaddara ta sharri idan muka dauka wannan imani yana da rukunin shi shi ma da kanshi al-imanu bil qadr yana da maratib nashi guda hudu na farko al-ilm al-ilmu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma kana wa ma sayakun ka sani cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da ya kasance da abin da zai kasance da ma abin da bai kasance ba ka sani cewa inna Allah bi kulli shay'in alim ka sani cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala masani ne akan dukkan abin da ya faru da abin da bai faru ba da abin da zai faru na biyu sai ya ce al-kitaba al-imanu bi kitabatihi subhanahu wa ta'ala likulli ma qadarahu wa qada'ahu duk abin da Allah ya rubuta ka sani cewa lalle Allah ya san da shi Allah yake cewa wa kulli shay'in ahsaynahu fi imamin mubin ka sani cewa dukkan abin da yake faruwa Allah ya riga da ya rubuta shi amin a cikin littattafai lauhul mahfuz Allah ya rubuta shi gabaki dayan shi daga ma ne yake cewa al-mashi'a al-mashi'a shine al-imanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala ma sha'a ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, abinda Allah ya so shi yake faruwa, abinda Allah bai so ba wannan abun ba zai faru ba. Allah yake cewa wa ma tashauna illa an yasha Allah, ba ku wani kuke yarda da abinda Allah ya ga dama, abinda Allah ya so shine yake faruwa, ba ku wani kuke cewa ga abinda kuke so, a'a abinda Allah ya ce ai shine abinda yake faruwa, abinda Allah ya kaddara wannan shine abinda yake faruwa. Sai malaka yake cewa ta gaba al-khalqu, kai da cewa lalle annal iman bi annahu khalaqa annallahu subhanahu wa ta'ala خلق جميع الموجودات الله سبحانه وتعالى شي حالتي dukkan abubuwan da kake gani na daga mutum ne na daga dabbobi ne na daga abin da ake rayuwa da shi ne yau da kullun to ka sani cewa la khaliqu ghayru siwa babu wanda yake halittar wa'annan abubuwan banda Allah subhanahu wataala. Allah yake cewa Allahu khaliqu kulli shay'in, ka sani cewa lalle Allah subhanahu wataala shine wanda ya halicci komai da komai, kuma haka ake so ka yarda da cewa lalle Allah subhanahu wataala idan ya baka nasara akan wani abu ka yarda cewa Allah ne ya baka, idan Allah ya baka arziki ka yarda Allah ne ya baka, idan Allah ya bika wanda yake bai da arziki fakiri ka yarda Allah ne ya baka, idan wani abu ya faru abu ne na alkhairi abu ne na sharri ka sani cewa Allah ne ya fi sa wannan abin ya faru. Duk abin da baka sani ba ka sani baka sani ba ka sani cewa Allah subhanahu wataala ya sani, kuma ana yin wannan abin ne da ni da kudrar Allah da kuma karfin Allah subhanahu wataala. Kina wannan shine ni shine al-imanu al-martabatu salisa wa hiya al-akhir, martaba ta karshe malai yake cewa al-ihsan المرتبة الثالثة وهي الإحسان ركن واحد هنا ركن يقبل ذلك ما لك سوى هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ودليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله سبحانه وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلمون ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا استفيدون فيه ما لك سوى المرتبة الثالثة ita ce al-ihsan shine kyautatawa. Abin da yake ce ma al-ihsan shine kyautatawa, sai mala yace rukunin wahid yana da rukuni guda ɗaya tak, mala yace wa huwa rukunin shi shine an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu, shine ka mutunta ma Allah subhanahu wataala kamar yana gabanka kamar kana kallon shi. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, idan kai baka ganin Allah subhanahu wataala to ka sani cewa fa innahu yaraka, dalle Allah subhanahu wataala yana kallonka. Wannan rukunin na al-ihsan shine an ta'budu Allaha, ka bautata ma Allah subhanahu wataala lokacin da zaka yi sallah, kai sallah ka annaka tarahu, kai sallah kamar kana ganin Allah subhanahu wataala a gabanka. Yanzu misali mutum ne ya biya ka zaka mishi aiki, sai yazo ya sa ka gaba yana kallon ka, wani irin aiki zaka yi? Zaka yi kokarin yanda zaka yi kai aiki mai kyau saboda ni, saboda kana kallon shi yana kallon ka. To haka idan zaka yi sallah, kai sallah ka annaka tarahu, kai sallah kamar kana ganin Allah subhanahu wataala, kai sadaka kamar kana ganin Allah subhanahu wataala, kana azumi kai kamar kana ganin Allah subhanahu wataala. Sai malaka yake cewa fa in lam takun tarahu, idan kai baka ganin Allah subhanahu wataala to fa innahu yaraka, ka sani cewa shi wannan Allah yana kallon ka. Abinda zaka aikata sallah ce kake Allah yana ganin ka, azumi ne kake Allah yana ganin ka, sadaka ce kake Allah yana ganin ka, idan kai sata Allah yana ganin ka, idan ka zagi wani Allah yana ganin ka, idan ka ci zalimin wani Allah yana ganin ka, idan kai gulman wani Allah yana ganin ka, bayya yayi maka sai ka je ka nema wannan mutumin ya gafarta maka, idan ka zalimci wani Allah yana ganin ka, idan ka sha abinda Allah ya hana na daga shaye shaye ka sha giya ka sha abinda Allah ya hana Allah yana ganin ka. To wannan duka ga baki daya fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, idan Allah bayya ganin ka ka sani cewa, idan kai bakka ganin Allah to ka sani cewa fa inna Allah yara, Allah subhanahu wataala yana ganin ka. Kenan ka sani cewa duk abinda zakai a wannan duniyar ka labe a daki kai ne, a hili mutane suna ganin ka, mutane ba su ganin ka, ka sani cewa lalle Allah subhanahu wataala yana ganin ka. Duk abinda ka kudirce a zuciyarka ka aikata Allah yana ganin ka, abinda bakai ba kake ka bar shi a cikin zuciyarka Allah yana ganin ka. Kenan wajibi ne a gare ka ka tsaya ni ka kyautata ihsaninka bayan kayi imani da Allah, ka kyautata ihsani ka sani cewa duk abin da zaka aikata Allah subhanahu wataala yana ganin ka. Idan ka yarda cewa Allah yana ganin ka duk da kai baka ganin shi, to wannan a lokacin ka samu martaba wacce take mai girma, ka samu martaba mai girma wacce take mi shine al-ihsan. Saboda shi al-ihsan a ala maratibi yana ɗaya daga cikin manya-manyan maratib wanda suke na addini. saboda shine kololuwar ihsani kololuwa abin da zaka tauta ta shine al-ihsani kenan kololuwar ibada da zaka ma Allah subhanahu wataala shine al-ihsani ka sani cewa wannan al-ihsani iya da martaba ta shi ta musamman akwai al-mushahada ka sani cewa Allah subhanahu wataala yana ganin ka ka yarda yana ganin ka duk da cewa kai baka ganin shi Allah yace mala yace fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan kai baka ganin shi ka sani cewa lalle Allah subhanahu wataala yana ganin ka maza Allah yake cewa Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika maza Allah shi da kanshi yake cewa ya Allah ka taimake ni ka bani damar yin ambatanka wa shukrika da kuma gode maka wa husni ibadatika wannan shine muhalli shayi wa husni ibadatika da kuma kyautata maka a dare lokacin da zan maka ni da zan maka ibada Allah yake cewa inna Allaha ma'al ladzina taqawwa ladzina hum muslimun ka sani cewa lalle Allah subhanahu wataala yana tare da mutane su ne wa'in su mutane allazina taqawwa inda suka yi imani da Allah subhanahu wataala wal ladzina hum muslimun kuma suke kyautatawa a daidai lokacin da suke ima Allah bauta wata irin kyautatawa idan zasu yi ibada dan Allah zasu yi ibada a kyautata zasu tsaya su yi ta yanda Allah ya ce ai da yanda manzon Allah ya ce sai ma da yake cewa wata wakkala alal azizir rahim Allah ya ce ka dogara ga Allah subhanahu wataala wanda shine mamman ruwayi shine mai rahama allazi yaraka hina taqum wanda yake kallon ka lokacin da ka tashi kake yi ibada wa taqalluka fi sajidin lokacin da kake ayyukanka kake karkatawa lokacin kake da cikin masu yin sujada innahu huwa sami'ul alim kenan idan zaka yi sallah idan zaka yi azumi idan zaka yi sadaka idan zaka yi duk abin da yake na ibada ne ka sani cewa Allah yana kallon ka Allah yana ganin ka mala yake cewa Allah yake cewa wama takunu fi sha'ani wama tatlubu min qur'ani wala ta'malu min amalin illa kunna alaykum shuhudan istufiduna fi ka sani cewa duk abin da zaka aikata Allah subhanahu wataala yana ganin ka kuma yana mai shaida akan wannan abin da ka kasance kana karanta kana aikatawa ka sani cewa babu yanda za a yi ka samu wannan martaba sai ka samu martaba ta ihsani wannan martaba ta ihsani tana jaya ma mutun ya samu abubuwa kamar haka mala yake cewa jazaul muhsin daga cikin irin abinda Allah zai datar da mutum wanda ya kasance yana kyautatawa na farko akwai mahabbatullahi subhanahu wataala Allah zai soka saboda ni Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah subhanahu wataala yana son mutane waɗanda suke masu kyautatawa idan za ka yi ibada ka kyautata sai Allah ya sanya ka daga cikin waɗanda Allah yake son su na biyu akwai kyautatawa ta musamman da duk wanda zai ma Allah subhanahu wataala bauta bayan haka akwai dukhulul janna duk wanda yake kyautatawa a wajen bautar shi Allah zai sanya shi gidan aljanna bayan haka Allah yake cewa lil ladzina ahsanul husna wa ziyada duk wanda suka kasance suna bautata ma Allah yanda ya kamata lil ladzina ahsanul husna suna da aljanna wa ziyada wannan ziyada wace ce ziyada shine ganin Allah subhanahu wataala ranar tashin alkiyama sai na gaba idan muka dauka cewa duk lokacin da mutum zai yi ibada zai yi sallah bayan ya kawo zuciyar shi ya hararo Allah subhanahu wataala ya nutsi yana yi shi da kanshi zai samu khushu'i ya samu nutsuwa to a wannan lokacin Allah subhanahu wataala zai bashi dada na musamman Allah zai mai tanadi ranar tashin alkiyama sanadiyyar ni sanadiyyar wannan ihsanin da shi da yi lil ladzina ahsanul husna wa ziyada sune zasu samu sakamako na gidan aljanna bayan sun samu sakamako na gidan aljanna Allah yake cewa akwai ziyada akwai ƙari da za a musu akwai wani abu da yake aljanna shine ni shine ganin Allah subhanahu wataala ganin Allah subhanahu wataala yahi aljanna dadi haka Allah yace haka manzon Allah yace wannan ziyada shine ganin Allah subhanahu wataala wannan ganin Allah babu wanda zai same shi sai wanda yake bautata ma Allah matuka da ikhlasi da kuma ihsani bayan kai bautar Allah subhanahu wataala yanda ya kamata kai ikhlasi akan abin da kake aikatawa ka kyautata wannan gabaki dai sai ka samu wannan rabauta zaka samu tsira bayan ka samu tsira sai ka samu wannan kyautatawar wanda mala yake bayani anan a ƙarshe hadisi ɗaya ne a gurbin makaranta shi dalili akan wa'annan maratibin guda uku gabaki ɗayan su al-iman al-islam na farko al-iman al-ihsan wa'annan gabaki ɗayan su hadisi ne na Jibril a gurbin makaranta hadisin ganin cewa lokaci ya sha hadisi Jibril al-mashhur an Umar bin Khattab radiyallahu anhu qala بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر حديث جبريل عمر بن الخطاب yake cewa bainama nahnu julusun inda nabiy sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana mun kasance muna zaune tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa istala alaina rajul
sai wani mutum bawan Allah wani mutum ya shigo cikin masallaci inda muke zaune shadidu bayadi siyabi ya kasance yana da kaya waɗanda suke hararan kaya ya zo a cikin tufa mai kyau ta hararan kaya shadidu sawadi sha'ri ya kasance kuma yana da mi yana da bakin gashi ya kasance gashin shi mai kyau ne a lokacin da ya shigo cikin su yake cewa la yura alaihi asr safar a lokacin nan idan ka ganshi wannan mutumin bai da alama ta cewa dan bulaguro idan muka dauka wanda yayi bulaguro idan yazo zaka same shi ya ga shi ko kuma ka samu kura a cikin shi sai Umar yake cewa la yura alaihi asr safar bai da alama ta dan bulaguro a tattare da shi wala ya'rifuhu minna ahad kuma babu daya daga cikin sahabban manzon Allah wanda ya san wannan mutumin fajalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai yazo ya zauna a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi sai yazo ya gama guyoyin shi da guyoyin manzon Allah yazo yayi zama irin zamanin neman ilimi zamanin ladabi wa wada'a kaffaihi ala fikhzihi sai ya dora hannayensa a saman cinyoyinsa bayan ya zauna ya hada guyoyinsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya dauko hannayensa ya dora akan cinyoyinsa kenan wannan ita ce mutaka nusuwa lokacin da mutum zai karbe ilimi wa qala sai ya ce ya Muhammad ya kai Muhammad bai ce ba ya rasulullah ya ce ya Muhammad ya kai Muhammad akhbirini anil islam akhbirni anil islam ka bani labari akan musulunci menene musulunci fa qala sai yake cewa musulunci shine an tashhadu allah ilaha illallah shine ka sheda cewa babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadan rasulullah kuma ka sani cewa babu ka sani cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan allah ne kuma manzon allah ne sai yace wa tuqima salata ka tsayar da sallah duk mun yi bayani akan sallah wato kiyar zakka ka bada zakka wato sumar ramadan kuma ka azumci watan azumin ramadan wato hujjal bait man istata ilayhi sabila kuma kai aikin haji idan Allah ya baka damar yin wannan aikin haji kala sai ya ce sadaqa bayan manzo Allah ya yi daga mushi menene musulunci musulunci shine rukunne guda biyar an tashhadu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamus salah itai zakka wa hajjul baitillahi man istata ilayhi sabila wa inna sune musulunci sai na gaba bayan ya ida sai ya ce ma manzo allah sadaqa ya ce ma manzo allah kai gaskiya sai Umar yake cewa fa ajibna lahu mun yi mamaki wannan mutumin yasaluhu wa yusaddiqu yana tambayan manzo allah kuma yana gaskata shi faqala sai ya ce ma manzo allah akhbirni anil iman to manzo allah bani labari akan menene imani sai manzo allah ya ce mishi al iman imani shine an tu'mina billahi kai imani da allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar kaita shi shi kadai da kuma yi mishi bauta shi kadai wa malaikati kai imani kai yarda cewa lalle akwai malaikun allah subhanahu wa ta'ala wa kutubi kai imani da cewa lalle allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da littattafansa akwai zabura akwai attaura akwai injila akwai alquranul karim wa rusulihi kuma kai yarda kai imani da cewa lalle akwai annabawa wanda allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da su sai malaika cewa wal yawmil akhir da kuma imani da ranar tashin alkiyama daga ba sai ya ce wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi da kuma yi imani da kaddara war take ta alkhairi da kuma sharri kala sai ya ce sadaqta kai sadaqa ka gaskata ko kuma kai gaskiya ya kai ma'aikin Allah kala sai ya ce akhbirni anil ihsan ka bani labari menene kyautatawa kala sai manzo Allah ya ce mishi an ta'budu allaha ka'annaka tarahu ka bauta ta ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar kana ganin shi fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan kuma kai baka ganin shi ka sani cewa fa innahu yaraka lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ka kala sai ya ce mishi akhbirni anis sa'a sai malaika jibril ya ce ma manzon Allah wannan mutumin ya ce akhbirni anis sa'a ka bani labari yaushe ranar tashin alkiyama sai manzon Allah ya ce mishi mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'i manzo Allah yake mishi ai wanda yake tambaye bai hiba wanda ake tambaya sanin yushi ran tashi alkiyama kenan manzo Allah bai san ba bai san ba yushi ran tashi alkiyama fa qala sai yace akhbirni an amaratiha sai yace ma manzo Allah ka bani labari alamomi ne ita wannan ran tashi alkiyama qala sai yace an talida al-amatu rabbataha shine uwar gijiya ko kuma mahaifiya ta aihimi gidanta wa antara al-huffata al-qurrata al-a'la ko kuma karinga ganin mutane ko kuma mata suna tayya asrara suna tayya a cikin shiga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hada wannan yana daya daga cikin alamu na tashin alkiyama kamar yadda manzo Allah yake hudi cewa sune qasiyatun ariyatun mutane ne mata wanda za su ringa hutawa suna shiga irin shiga wanda addinin musulunci ya hana za ta sa kaya ne wanda suke mutsatsu ko kuma wani bangare na jikinta a waje wannan yana daya daga cikin alamomin tashin alkiyama kamar yadda manzo Allah ya hudi anan sai yake cewa
ri'a shahiyata ya tatawaluna fil binya ko kuma kaga wa'inda suke ɗan kauye suna yawan tami suna yawan yin gini wannan duka yana ɗaya daga cikin mi ran tashi alkiyama qala famada sai ya huce fala bisna maliyan sai bayan wani lokaci fa qala sai manzo Allah ya ce ya Umar ya kai Umar atadruna man isa'il kusan cewa wane ne wanda yazo yake wannan tambayar kulna Allah wa rasuluhu a'lam sai muka ce a'a lalle Allah da manzon sa su kai suka san cewa wane ne qala sai manzo Allah ya ce haza jibril wannan mala'ika jibril ne ataqul yu'allimukum amra dinikum wannan mala'ika jibril ne yazo ya karantar da ku al'amarin addininku kenan wannan shine karshen al'asul sani wannan ma da yake cewa ma'rifatu dinil islami bil adilla kenan idan muka dauka cewa wannan rukuni ko kuma wannan al'asul sani asali na biyu daga cikin wa'annan usulu salasa sune abubuwa kamar haka al-islam al-iman al-ihsan kenan wa'annan idan aka dunkule su gabaki ɗayan su sune hadisin jibril wannan malaika shi ne sai ya zanna wajen manzon Allah ya tambaye manzon Allah menene musulunci menene imani menene ihsani kenan wa'annan sune dalili akan mi akan wa'annan al-asul sani wanda malam ya gini akan cewa ma'rifatu dinil islami bil adilla kenan a dunkule wa'annan sune addinin musulunci idan muka dauka al-islam yana da rukunan shi guda biyar sharatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajj baitillahi man istata'a ilayhi sabila wa inna sune rukunan musulunci guda biyar sai rukunan imani an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wa inna sune rukunan imani guda shida sai rukuni na ihsan rukuni guda ɗaya ne shine shi ɗaya tak malai ke cewa an ta'budu allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ta ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar kana ganin shi fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan kai baka ganin shi ka sani cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ka kenan wannan shine matakan imani ko kuma ihsani lokacin da zaka ma Allah subhanahu wa ta'ala bauta abinda muka karanta daidai Allah ya bamu dadin gabaki da abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.